birin mallaka ne da jiyo da hankalin duk wani ɗa namiji da kike so a duniya. Wannan sirrin mallaka ne da duk macen da kake so a duniya, wallahi idan kai wannan sirri sai ka jiyo da hankalinta. He ya zamana ba wanda take so a doran duniya, ba wanda take kauna sai kai. Haka kai ke ma idan kika yi akan wanda kike so har abada ba wanda zai kaunata sai ke. Wannan sirrin Imamu Ghazali ne ya kawo shi a cikin littafinsa na addinin musulunci. Wallahi wannan sirri yana da girma da fa'idar gaske. Wannan sirri ne da zan muku albishir da shi a yau ranar Juma'a, saboda kafin na bayar da shi na yi aiki da shi ga bayin Allah daga waccan Juma'a zuwa yau. Wallahi ga waɗanda na wa aiki da wanda na ba wasu kai a yau Juma'a, wallahi aure hudu daga waccan satin Juma'a zuwa yanzu ya koma. Wannan sirri ba kowane sirri bane, face yau ranar Juma'a da yamma. Yau ranar Juma'a da yamma bayan sallar la'asar ake so kai sallar nafila raka'a hudu, za ka yi biyu daban, za ki biyu daban hudu ake so, da an yi biyu a yi sallama, a yi biyu a yi sallama. Idan aka sallamce bayan yin raka'a hudu, za a zauna ana wurdin iyyaka na abudu ya hayyu ya qayyim ya wadudu, za a faɗa so 613. Iyyaka na abudu ya hayyu ya qayyim ya wadudu, haka za a yi ta faɗa ana kiran sunan wanda ake so sai an faɗa so 613. Wallahi duk girman wanda kake so ka mallake a cikin zuciyanka, wallahi cikin kwana uku in ka dage ko kika dage yayi, wallahi sai Allah ya juyo da hankalinsa. Yan uwa ga wanda yake da neman ƙarin bayani ko yake so page like of Islam su masa roƙon Allah akan wata bukata tashi da karan kanmu, ya shiga profile ɗinmu na TikTok, number wayar mu tana nan a aje, ya yi mana magana da izinin Allah za mu ci gaba da taimakawa akan yin aure ko kuma aure da izinin Allah, wanda mu muka yi alƙawari Allah ya taimake mu baki ɗaya.